Lanada.
Kullin tunanin ka na san ji kake ba za a yi ka ba. No worry, kai damuwa.
The way where people just they talk to you.
Yeah. Idan lokacin ka yayi za ka shana. Idan lokacin na yayi za ka shana. Idan lokacin ka yayi za ka shana. Idan lokacin ma yayi za na shana. You go make money
when your time comes. When your time comes.
You go buy moto.
Say.